Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masarare, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na al'asariyan yau Alhamis 28 ga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Ibrahim da kanan labarai.
To baba, rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samami a yamma da gabar kogin Jordan kan masu daukar nauyin kungiyar mayakan Hamas. Rundunar sojin Ukraine ta ce sojojin Russia sun kai harhare da daddare da jirage marasa matuƙa guda 8. Sannan shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jaddada cewa Iran za ta dau fansa saboda kashe Sayyid Musavi da Isra'ila ta yi kwanan nan.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa babban bankin duniya ya yi hasashe wasu jihohin arewacin Najeriya guda 6 ka iya fuskantar karin matsalar rashin tsaro a cikin shekarar 2024.
Ko ai wannan hasashe na bankin duniya a wannan yanki ainihin namu na arewa maso yammacin Najeriya ba wani bakon al'amari bane. Ai baba, sai mun jira bankin duniya ya yi wani hasashe ba wanda irin haka.
Haka zalika a shirin za ku ji fashin baki da wani dan kasuwa kuma kulalle a fannin kafafen sadarwa Nuruddin Abubakar ya mana akan matsalar rashin ayyukan yi ga matasa a Najeriya.
Mutane daga kasar waje da yawa sukan zo Najeriya su yi business ko su nemi yadda za su nemi tattalin arziki, sai ka ji mamaki kuma suna samun halin yanzu, suna ci gaba, suna samun alheri. To mu waɗanda ke nan, me ye matsalar?
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar, wanda a wannan makon shirin zai yi bitar wasu daga cikin darussan da shirin ya tattauna a kai a wannan shekara ta 2023 mai ban kwana. Akwai kuma sakonni da kuma sauraro ka aika mana ta hanyar email. Amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
To assalamu alaikum mai saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samami yau Alhamis a yamma da gabar kogin Jordan kan wasu masu daukar nauyin koko ake zargin su da daukar nauyin kungiyar mayakan Hamas ta fannin kudi, a yayin da kuma matakan da take daukawa na kawar da kungiyar ta Hamas a zirin Gaza ke ci gaba ta harharen jiragen sama da farmaki daga ta kasa a arewaci, kudanci da kuma yankin tsakiyar Gaza. Wani bayanin dakarun tsaron Isra'ilar na cewa sun kama mutane 21, sannan suka kwace miliyoyin kudi na kasar Isra'ila a samaman da suka kai a yammacin gabar kogin Jordan din. Dakarun Isra'ila sun kuma kai harharen jiragen sama a Jenin, sannan sojojin kasa sun bude wuta kan wasu Falasɗinawa a matsayin martanin bude wuta da wasu mutane suka yi kan sojojin na Isra'ila. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Russia sun kai harhare da daddare da jirage marasa matuƙa guda 8 waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar Russia wanda ke daura da kogin Azov. Rundunar sojin saman Ukraine ɗin ta faɗi ta kafar Telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matuƙan a yankunan Dnipropetrovsk da Kirovohrad da kuma Zaporizhia. Ita kuma ma'aikatar tsaron Rasha yau Alhamis ta ce sojojinta sun daƙile wani hari da aka auna kan Crimea wanda aka kai da wasu jirage marasa matuƙa biyu na Ukraine. A halin da ake ciki kuma, jami'an gwamnatin Ukraine yau Alhamis sun ce wani jirgin ruwa na daukar kaya mai dauke da tutar Panama ya afka kan wani bom da sojojin ruwan Russia suka dana a kogin Bahar Aswad, har gobara ta tashi wadda ta raunata wasu mutane biyu. Shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau Alhamis ta Said Rabi Musavi, wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin Iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a kasar Siriya wanda Iran ta ce Isra'ila ce ta kai. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gwagwarmaya ta wannan shahidi, sannan yayi addu'ar Allah ya masa tsari. Musabi ya kasance ɗaya daga cikin komandoji mafiya gogewa da kuma tasiri a bataliyar gwagwarmaya. A cewar Manjo Janar Hussein Salami, babban komandan dogarawan juyin juya hali na Iran ɗin. Martanin da za mu mayar kan shahadar Said Razi ba zai zama wani abu da ya gaza kawar da mulkin masu tsoron ra'ayi na ƙasar Yahudu ba, a cewar Salami a jawabin busan wanda aka yada ta kafar talabijin. Ya ƙara da cewa Musabi ya kare jamhuriyar ta musulunci na kusan tsawon shekaru 33.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Bankin Duniya ya ce akwai yiwuwar rikicin da ake fama da shi na rashin tsaro da makamai da na makamai da taɓarɓarewar rayuwa za su ci gaba da shafar ƙananan hukumomi a cikin jihohi guda 6 na arewacin ƙasar, kamar yadda za ku ji wato a wannan rahoto da Hassan Maina ya aiko mana daga birnin Abuja.
Biyo bayan ci gaba da ƙara taɓarɓarewar tsaro da ya shafi dukkanin ɓangarorin rayuwa, Bankin Duniya ya yi hasashen cewar za a ƙara samun rincaɓewar al'amura a jihohin Borno, Kaduna, Katsina, Sokoto, Yobe da Zamfara. Matsalar tsaro, in ji Bankin Duniyar, ya karya lagon tattalin arziki inda ya matukar shafar samar da abinci. Kimanin tan miliyan 76,500 ne ake sa ran samarwa a tsakiya da yammacin Afirka, abin da hakan ke nufi shine an samu koma baya da kashe biyu ina kwatanta da abin da aka samu a shekarun baya. Kasashen Chadi, Mali, Niger da Nigeria ke kan gaba da dukkanin suke fama da matsalolin tsaro iri-iri. Bisa ga dukkan alamu dai biri yayi kama da mutum. Domin a ɗaya daga cikin jihohin nan da Bankin Duniya ya ambata, na ga inda kwaɗon ƙanzo yake ƙanshin ɗan goma.
Sunana Ummul Khair Abubakar, ina sayar da ɗaton ƙanzo.
Ƙanzo da na sani?
Eh, ƙanzon da ka sani shi nake sayarwa. Za a gyara shi haka, a sa mishi kuli-kuli da tumaturi da albasa da salad haka, in zogale kake so kuma a sa maka.
Kamar naira nono ne wannan kanzon?
Naira 300 nake zuba shi yanzu saboda kanzo yayi tsada. Lokacin da zai tsada ba 200 nake sai. Amma yanzu da yayi tsada ina sai da shi 300.
Ko mutane suna cin wannan kanzon a matsayin abinci?
Suna cin shi a matsayin abinci saboda wannan lokacin da ake ciki ma yanzu shi sun kai son su ci. Idan sun ka ci shi za ya rike musu ciki.
Akwai na 200?
Babu na 200 gaskiya, sai dai 300 yanzu.
Mafi karanci kenan?
Shine mafi karanci yanzu 300.
To ke na ke samun kanzon?
Ya mai dan suka doro shi.
Mai bibiyar al'amuran tsaro Basharu Altine Guyawa Isa na mai cewar ko kadan babu wani abin mamaki a wannan hasashe na Bankin Duniya.
To ai wannan hasashe na Bankin Duniya a wannan yanki ainihin namu na Arewa maso yammacin Najeriya ba wani bakon al'amari bane. Ai ba ma sai mun jira Bankin Duniya yayi wani hasashe ba wanda irin haka. Domin shi Bankin Duniya yana ainihin hasashe ne bisa ga alƙalin ma na tattalin arziki, kuma tattalin arzikin shine ƙashin baya samar da cigaba na rayuwar ɗan adam ko wani irin lungu da saƙo. Wannan ainihin tana da walhalu da muke ciki waɗanda suka jawo waɗannan kashe-kashe, ai matsaloli ne waɗanda a tattalin arziki.
To sai dai kuma rundunar tsaron Najeriya ta ce tana ƙara himma wurin magance ƙalubalen tsaro a cikin ƙasar.
The armed forces is determined to end terrorism and insecurity across the country.
Major General Edward Buba na hedkwatar rundunar tsaron Najeriya kenan ke jaddada min cewar sojojin Najeriya sun kudura aniyar kawo ƙarshen ta'addanci da ma duk wani nau'in tashi hankali a cikin ƙasa, domin dukkanin 'yan ƙasar su samu damar gudanar da al'amuransu ba tare da wani cikas ba.
In order to create a safe environment for citizens to go about their lawful duties and activities.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Sannan za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da dandalin X da Instagram. Ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, China ta matsa lamba ma wata kungiyar mawakan rock wadda ake kira Mayday da ta yi wasu kalamai na nuna goyon baya ga China a gabanin muhimmin zaben kasar Taiwan wanda za a yi a watan gobe, a cewar wasu majiyoyin da ke da masaniya ta kai tsaye game da al'amarin da kuma wani dan rubutaccen bayanin tsaron Taiwan wanda kafar labarai ta Reuters ta yi nazarin sa. Hukumar gidan radio da talabijin na kasar China ta buƙaci kungiyar mawaƙan ta Mede da ta fito ƙarara ta furta kalaman nuna goyon baya ga ikirarin China na cewa kasar Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya wani fanni ne na kasar ta China, sannan ta bi sahun tawagar farfaganda kan Taiwan a kafafen yada labarai bisa ga ɗan rubutaccen bayanin tsaron Taiwan na cikin gida ɗin wanda kafan labarai ta Reuters ta yi nazarin sa. Ɗan rubutaccen bayanin na farkon wannan wata ya alakanta rahoton da wasu bayanan sirri da hukumomin Taiwan suka bankado kan take-taken gwamnatin China. A ƙarshe, wani jirgin sama samfurin Antonov 24 na tun zamanin tarayyar Soviet mai ɗauke da mutane 30 da kuma matuƙa 4 ya dare kan wani kogin da ya daskare da ƙanƙara daura da wani filin jirgin sama a yankin gabas mai nisa na ƙasar Rasha yau ɗinnan Alhamis, sanadiyar wani kuskuren da kaftin ɗin jirgin ya yi a cewar hukumomin fannin zirga-zirga. Jirgin ya sauka lafiya lau a kogin Kolima daura da Ziryanka da ke yankin Yakutiya a cewar hukumomin. Hukumomi sun buga wasu hotunan jirgin a kan daskararren kogin. Jaridar Izvestiya ta buga hotunan fasinjoji na fitowa daga cikin jirgin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ɗaya daga cikin matsalolin da matasa a Najeriya ke fuskanta shine rashin ayyukan yi. Akan hakan ne kuma wato kan wannan matsalar ce abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage ta tattauna da Nuruddin Abubakar ɗan kasuwa kuma wanda ya ƙware a sha'anin kafafen sadarwa musamman a fannin tallata kaya ko sana'o'in mutane yayin wata ziyara da ya kawo a nan ofishin sashen Hausa na muryar Amurka, inda ya bana ƙarin bayani akan yadda za a iya shawo kan wannan matsala na rashin aiki ga matasa a Najeriya.
Asalin gaskiya ba inda za a ce a duniya babu challenge na tattalin arziki na kuma Najeriya. Ni ina ganin Najeriya akwai matsalar tattalin arziki amma ba yadda mutane suka fahimce shi ba. Mu abin da ke damun yadda za a yi mutane su san cewa muna da arziki, yadda za mu sarrafa wannan arzikin shine matsala na ɗaya da ke damun. Don in ka duba za ka ga mutane daga ƙasar waje da yawa sukan zo Najeriya su yi business ko su nemi yadda za su nemi tattalin arziki, sai ka ji mamaki kuma suna samun hanyoyin nan, suna ci gaba, suna samun alheri. To mu waɗanda ke nan meye matsalar mu? To matsalar mu ina ganin zan iya cewa ya fara da yadda gwamnati za ta yi ta taimaka ma youth daga makaranta. Ana da reliance upon in kai karatu takaddun makarantanka su ne za su fidda kai, amma in ka duba duniya gaba daya har da kasashe irin nakuna da suka yi gaba ba haka abin yake ba. Sai ka ga mutun nan ya danyi dan course din shi, dan training din shi, wannan training din a kullun yana upgrading kanshi kuma yana samu yana cin abinci yana kula da bukatocin shi. Nan in mutun kafinta ne zaka ga ba zai tsaya a kafinta bane kawai, zai rika upgrading kanshi. In yana using hammer da kusa a hankali zai bar using hammer da kusa, zai rika using machine din nan mai murda screw a hankali a hankali, zai moving to another level na abubuwa. Amma mu namu ba a tunanin yadda za a ci gaba, sai dai ana nan inda ake. To nan ne ina ganin shine matsalar mu na farko. Vocational training shine very important da ya kamata Najeriya ta yi focusing upon, don vocational training yana da ƙarfin fidda mu daga halin da muka samu kanmu. Akwai youth da yawa masu ideas, masu focus, amma sai ka ga ba inda gwamnati za ta tallafa musu through vocational training din nan, su san
horo a sana'o'i
ko ayyuka. Yawwa shi to wannan horon shine ba a cika bashi kula ba. Duk inda kai tunani yau duk abin da kai tunani na rayuwa yanzu ba ana cewa ana motoci ba da ake using da wuta
wutan
lantarki ya aka yi aka samu irin wayannan motocin ai yara ne ɗan makaranta wayanda suke da fasaha suke da tunani shine suka yi wannan tunanin gwamnati ta tallafa musu mutane masu hannu da shudi suka tallafa musu aka zo har yanzu ana kokarin revolutionizing yadda za a yi tukin mota kawai in motan ka batir ya danyi sanyi ko ya ragu sai aje ai charge to amma in an duba daga asali daga ina abin ya fara nan Nigeria mun taba an taba yam powder abin daka doya to wanda aka ce asalin daka doyan nan sai kaga abin ba haka yake tafiya ba daga baya da yayi wannan tudanin ya kasa samun tallafi aka ce sai je wani kasa sai suka tallafa mai sai daka doyan kuma ya alfahari daga baya aka je ana san shi abin daka doyan machine din daka doyan har yayi tsada wajajen kullun kowa na yi ta sai yana amfani da shi to ina ganin gwamnati ne ya kamata ta tashi tsaye
Nuruddin Abubakar wani dan kasuwa a Najeriya kuma masanin harkan wato kafafin sadarwa kenan a hirarsa da abokin aiki na Hazara Aminu Fage wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16:25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu akan wato gidan radio VOA Africa akan mita 102.5 Zangon FM yanzu kuma ga shirinmu na gaba
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Kamar yadda kuka sani shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma domin fadakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su domin daukar matakan kariya. Masu iya magana suka ce waiwaye adan tafiya shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi bitar wasu darasan da shirin ya tattauna akai a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana ɗaya daga cikin darasan da shirin ya tattauna akai shine anthrax wato cutar da aka samu bullarta a jihar Niger dake arewa ta tsakiyar Najeriya Dr. Hauwa Abdullahi dake aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dinsi dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja
ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin kasa kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yanda ta shiga jikin bil'adama Cutan anthrax zai iya bayyana ne kwana daya bayan kamuwa da ita har zuwa wata daya. Ya danganta da yanayin karfin garkuwar jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamomin su kuwa su ne kamar mura, zazzabi, zafin jiki, ciwon kirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai. Da zafin jiki.
Haka kuma shirin yayi magana akan cutar noma wato gaudi wanda hukumar lafiya ta duniya ta saka ta a cikin jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba da hakan yasa hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsaki a fannin lafiya da hukumar wayar da kai ta Najeriya suka yi taro da duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara a kasar cikin matakan da aka dauka har da bude asibitin kula da masu fama da cutar a babban birnin tarayyar kasar Abuja shin menene ciwon noma kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake asibitin Nizami a Abuja yayi mana karin bayani
ciwon noma ko abinda a likitanci ake cewa cancrum oris wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan dake jikin kumatu tana farawa da dan karamin ciwo haka kamar dan karamin gambo cikin dan kankanin lokaci sai ta wawace naman da kitsen sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan yadda hakora za su to waje sai kaga ya bata wa mutum fuska matuka
shin me ke kawo cutar
to takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba sai dai ana ganin kwayoyin cutar nau'in bacteria wanda ake cewa fisifo fusos spirochet irin su pisformis su da kuma wani lokacin idan yara suka yi kyanda ko tarin fuka sai ga cutan nan ta bullo kuma aka dauki ruwan da ke wajen aka gwada sai ga kwayoyin cuta da musamman wannan ita bacteria ta fusiformis a wannan wuri cuta ce wadda tafi addaba yaran da suke da matsalanciyar yunwa wato tamowa kuma yawanci masu dan karanan shekaru an fi ganin ta tsakanin shekara 2 zuwa 5 amma ana iya ganin ta har 14 wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsalanciyar tamowa har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta.
Shirin ya kuma duba ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine wanda ke zuwa da alamu daban-daban kuma yakan iya yin tsanani sakamakon haske kara ko kuma kamshi mai karfi kuma yakan dauki tsawon wani lokaci kafin yayi sauki. Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima dake jihar Bauchi yayi bayani akan cutar.
Migraine ciwo ne mai tsanani wanda yake damun jama'a da yawa wanda amma kuma da jama'a da yawa ba su san cewa suna da wannan ciwon migraine din ba saboda suna daukan shi a matsayin kawai ciwon kai ne na yau da kullum sai su je suna ta shan paracetamol ko su panadol ko ibuprofen ko su diclofenac sai su ji dama-dama amma kuma bayan kwana 2 kwana 3 4 sai kasance wannan ciwon kan ya dawo kuma abun ka da ciwon kan migraine yana da kamanceceniya da wasu cututtukan da aka dan sani yau da kullum kamar misali malaria dan shi ma yakan iya zuwa da ji kamar amai yakan zo da amai yakan zo da irin su dan jiri yakan zo da rashin jin dadi sai ga mutun ya sha maganin malaria ya sha maganin ciwon kan ya sassauta masa amma kuma wannan ciwon kan shi bai bari ba bai kuma tafi ba to wannan yana cikin manyan alamun migraine wannan ciwo kuma na migraine ba wanda yasa yace ga asalin abin da yake jawo shi sai dai amma ana saka ran akan same shi daga family history wato in kasance cewa a ɗan uwan mutum musamman iyaye na mutumin da yake da migraine ko kuma a ce kakanni ta gurin uwa ko ta gurin uba ko a zo a ce sisters ko brothers ko a ce cousins wato ɗan uwa kenan ta gurin uwa ko ta gurin uba ko ma kakanni ko kuma su babbani ko kuma su gaggo so in ya kasance akwai wanda yake da irin wannan ciwon kan na migraine to ba abun mamaki bane mutum zai iya dauka amma musamman an fi gani ne ga wannan iyayen shi musamman uwa ko uba suke da shi ko kuma wanda ya kasance suna uwa ɗaya ko uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya suna yana da irin wannan ciwon kan ko kuma tana da irin wannan ciwon kan to su ma za su iya samun irin wannan ciwon na migraine wato ciwon kai mai tsanani kenan amma bayan family history kuma akwai wasu abubuwan da in mutum yana da migraine din to yana saurin daga shi musamman abin da ya hada da tsananin ƙara ko da ma ba mai tsanani bane ya kasance mutum yana zama ko ta a ci kusa da kasuwa ko inda akwai ƙara wanda yau da kullum yana yawan damun shi to ina da migraine zai saurin damun shi haka ma kuma ya kasance akwai haske a guri ko kuma rana ko kuma tsananin zafi ko tsananin sanyi ko ya kasance cewa akwai mutum yana tsananin yawan yin bacci ko kuma da ba ya samu hutu gabaki daya so duk wannan dai da are common causes din da za su daga mutum migraine haka ma kuma ga wanda in ya kasance yana da hawan jini ba an mamaki bane in ya da family history na migraine sai kuma ya hadu masa guda biyu ga hawan jini da man yakan zo wani lokacin da ciwon kai to sai kuma sai migraine sai su zo su hadu amma however ba wanda yasa yace eh ga asalin abin da yake jawo migraine except sai dai a ce maka family history ko kuma a zo a ce maka in an samu some changes a hormones wanda hormones din kuma waɗansu sinadarai ne na jikin dan adam wanda suke taimaka mana abubuwa da yawa na yau da kullum
haka kuma shirin yayi magana akan bacci da kuma muhimmancin sa ga lafiyar dan adam tare da Dr. Adama Ibrahim Jibril dake asibitin mata da kananan yara a jihar Kano.
Bacci wani yanayi ne wanda rayuwa yake shiga inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa, hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma ko kuma babu ma ita gabaki daya. Idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum. A yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu ta hanyar ikon maida martani wato reaction to stimuli shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa wato active brain patterns wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma wato koma ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke wato ido biyu
to likita menene muhimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin dan adam
bacci yana da muhimmanci sosai a jikin dan adam tunda zai saka duk wata gajiya da mutum yayi ya huta. Idan kwakwalwa ma ta gaji ita ma za ta samu hutu. Sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta, sannan ya rabu da shi idan mutum yayi bacci ma zai rabu da shi. Akwai wayansu sinadarai a jikin mutum wayanda suke hadiye matattun cells wato kwayoyin jikin mutum. To sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci. Sannan DNA din mutum shi ma yana idan kamar an dan samu dan disruption haka wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake, shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko wato DNA repair. Wa'annan abubuwan sun faruwa idan mutum yana bacci ne. Idan mutum baya samun yanda ya kamata wato bacci yanda ya kamata, ana samun ragowa a wajen function din sa wato yanayin aikin mutum yana raguwa. Sannan kuma akwai risk wato sanadi na samun wa'ansu cututtukan haka kamar ciwon kiba, shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata, da sauran matsaltsalu ma da yawa. To kinga bacci yana da muhimmanci kenan.
Shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo ƙarshen shirin bitar wasu daga cikin darussan da muka tabo a shekarar nan ta 2023. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da shirya na gabatar ke cewa da yaddar Allah mu haɗu a shekarar 2024 inda za mu ci gaba da ilmantar da ku da kuma faɗakar da ku a cikin shirin. Mu huta lafiya.
Kuma jalla a gaida Hawwa Umar da wannan shiri. Da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a taƙaice.
To a takaicen, sojojin Isra'ila ko rundunar sojin Isra'ila ta ce sojojinta sun kai wani samame yau Alhamis a yamma da gabar kogin Jordan kan wasu mutanen da ake zargi da daukar nauyin kungiyar mayakan Hamas ta fannin kudi, a yayin da kuma matakan da take daukawa na kawar da kungiyar ta Hamas a zirin Gaza ke ci gaba ta hare-haren jiragen sama da farmaki daga ta ƙasa a arewaci, kudanci da kuma yankin tsakiyar ƙasar. Rundunar sojin Ukraine yau Alhamis ta ce sojojin Rasha sun kai hare-hare da daddare da jirage marasa matuƙa guda takwas waɗanda aka taso su daga wani yankin ƙasar Rasha wanda ke daura da kogin Azov. Rundunar sojin saman Ukraine din ta faɗi ta kafar Telegram cewa bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo 7 daga cikin jirage marasa matuƙan a yankunan Dnipropetrovsk da Kirovohrad da kuma Zaporizhia. Ita kuma ma'aikatar tsaron Rasha yau Alhamis ta ce sojojinta sun daƙile wani hari da aka auna kan Crimea wanda aka kai da wasu jirage marasa matuƙa biyu na Ukraine. Shugaban addinin Iran Ali Khamenei ya jagoranci wata sallar gawa yau Alhamis ta Said Razi Musavi, wani babban mai bayar da shawara ga dogarawan juyin juya halin Iran wanda aka kashe a wani harin jirgin sama a ƙasar Siriya wanda Iran ta ce Isra'ila ce ta kai. Gidan talabijin na gwamnatin Iran ya ce Khamenei ya jinjina ma abin da ya kira mashahuriyar gwagwarmaya ta wannan shahidi, sannan yi addu'ar Allah ya masa tsari. China ta matsa lamba ma wata kungiyar mawaƙan rock wadda ake kira Midi da ta yi wasu kalamai na nuna goyon baya ga China a gabanin muhimmin zaben ƙasar Taiwan wanda za a yi a watan gobe.
To masu sauraro, iya abin da za mu iya kawo muku kenan, sai kuma can da daddare idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Kafin mu sallama da ku, bari mu mika sakon fatan alkhairi ga Abdullahi Ibrahim mai na kaina bisa daurin aurensa da za a yi a ranar Asabar da amaryarsa Farida Salihu Hassan a unguwar Ngumari Airport dake birnin Maiduguri a jihar Borno. Da fatan Allah ba da zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya da gabatar da shirin da kuma Julie Lisa Gresham wacce ta shirya ta kuma bada umarni, da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. David Babaya ko makeri ne daga nan nake muku fatan alkhairi a huta lafiya, amma a dakaci shirin yau da gobe shirin matasa. Wassalamu.